A kokarin da take yi na samar da dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma, kungiyar Miyetti Allah a jihar Oyo ta hana mambobinta kiyon dare tare da daukar babbar bindiga samfurin AK-47 a lokacin kiyon. Shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar Oyo, Alhaji Yakubu Bello ne ya bayyana hakan jin kadan da ya kai ziyara tare da jama'arsa a fadar sarkin Kisi Oba Masud Oyekola Aweda Lawal don neman tubarikin sarkin a game da naden Alhaji Muhammadu Mufure, shugaban kungiyar Miyetti Allah a karamar hukumar Ereko a jihar Oyo.
Kiwon dare kungiyar Miyetti Allah ba ta yadda da wannan kiwon dare ba, ta hana kuma ta haramta.
Wannan a jihar Oyo kenan koko a fadin Najeriya ne?
Da jihar Oyo muka zauna muka yi wannan meeting wato office governor, kuma an dakile wannan maganan kiwon dare. An yi magana akai wanda ka samu yana kiwon dare, to in aka kama shi gwamnati dole ne ta yi aiki akan shi.
Me yasa kuka dauki wannan matakin?
To matakin nan wato akan neman zaman lafiya ne aka dauki wannan matakin kiwon dare, don kiwon dare yake addaba fitina wanda take wanda bai san hawa bai san sauka ba, wato yazo ya fada mishi
kamar tafiya da bindiga ko wasu makamai fa.
To maganar tafiya da bindiga, in dai bindiga wato filani wanda yake danga ke rike irin wannan bindiga jurka jurka, kaga shi yake ta da shi koko bindiga irin wannan mai kaji wan cine gwamnati ya aminta da shi wanda yake jambanga. Amma bindiga wanda yake AK-47 daga samu da wannan bindiga ya fita daga cikin filani makiyaya, wannan gwamnati ta yi aiki akan.
Alhaji Muhammadu Mufure shine an kanada shugaban kungiyar Miyetti Allah a karamar hukumar Ereko ta jihar Oyo.
Sa Allahu zan sa zaman lafiya tsakanin manoma da filani makiyaya, kuma insha Allahu abubuwan nan da suke da za a sanza yanzu za a tsarin zama mai kyau yanda za a shiga ba, annan za a hada kai jama'an mu da adalci.
Ka san wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma tsohon abu ne tushe karu aru aru, wani mataki za ka dauka?
Zan yi kayin taro tsakanin filani da manoma, muna harumuna amiti in Allah ya yarda, kuma zamu kai karshen shi ta ikon Allah.
Ardon kishi ma ya halarci taron.
Sunan Muhammadu Bello Shikowa, Ardo Kiji.
Ya kaga wannan taro na yau?
Wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah, taron nan an je gaban sarki, kuma abin da muke so duk ayi shi, to alhamdulillah mun gode.
Ka gamsu da yadda aka gudanar da wannan taro na yau?
Na gamsu sosai, na gamsu kuma ya mini da
shugaban kungiyar manoma na Ereko da ya dafawa makiyayan, yace suna son su samu zaman lafiya a tsakanin su da makiyaya.
A lafiya na lati toro lani awa fulani atawon to je agbe.
Wani mai kidi da waka ya waki makiyaya da manoman.
Dan noma yo muke zo, kuma yo kiyo muke zo, kuma noma yo yana yi, yo kuma kiyo yo yana yi. Ku daina wada kasar ga manoma kun ji yayo, in makiyaya kun ji yabu dai zaman lafiya muke so.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.